na ta kamshi mai dadi duka baki da raina so
ruhin kauna baki shike furta kana so so adadin zance idan da so ba zan miki kariya ba so kun na asali na sanye sanke a cikin
Thank you.
furta kana so adadin zance idan da so ba zan miki kariya ba murfin asali na sanya sanki a cikin yi kullewa.